sabia. Na'u min as-sunnati min fahadi kaza umira na wa kaza kunna nara aw an irafatin ara idan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yake min sunnati kaza kamar misali fajr sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu hadithin da Abu Dawud ya rawaito min sunnati wurkul kafi ala kafi fi salati ta surai yana daga sunna cewa tura kafi bisa kafi a tsayin sallah a karkashin cibiya dole idan albashi waye annabi ne ya fada ba amma cewa yayi min sunnati to irin wannan walli ya kuda a bashi hukumar rafi hukumar marfu'i cewa ai daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam fisawadi abantan da yake ya fi zamowa shi ne katarka saboda ai abashi da yazo wanda wani yake fadawa hajjaji kun dai kana son sunna to ga yanda za ka yi to sai wani yake tambaya yace a to ana nufin sunnan manzon Allah sai mai ba shi amsa yace to in ka ji sun ce sunna to akwai ta wanda ake nufi in ba ta manzon Allah ba ai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake nufi to fisawadi a zancen da yake ya fi zamowa katarta amma akwai sahani akwai zantuttuka guda uku a nan wanda zai shi ne na farko shi ne abin da mafi yawan malamai duk suka tafi a kai wato shi na hau ɗin shi ne na ibul fa'ilin ya guda shi ko kuma rafi shi ne bakuli na biyu aka gabatar da shi amma an ga dama a iya sa hukuma ɗin ya zama shi ne na ibul fa'ilin tun da dai wato ba zai rikitar ba an ce irin wannan inda ba zai rikitar ba wasu malaman da yawa kamar su Ibn Malik ta fatan cewa kowanne a cikin maƙulan ya iya zamowa na ibul fa'il ka iya cewa uhudiyar zaidan saubu kamar da sau mutum ya zamo shi ne na ibul fa'il alhali maƙuli ne na biyu kuma shi za a mallaka amma su ka ce dole a idan nan sai dai ka ce uhudiyar zaidan sauba sai zai da zamo shi ne na ibul fa'il to wannan ma na wannan baitin daidai yake da haka ko haka ne inda sahabi ya ce umira da ni kaza kamar umira lalun an yashfa al'azana wa yusira da ka mata hadisin da Buhari da Muslim da sun waito shi ko hadisin umma abiya da take umira la an nukhrija fil idayn al awatiq wa zawati al hudur wa umira al khayyar an ya'tazirna musalla al muslimin to shi ma wannan hadisin ya dauka cewa bu'i ne irin wannan shi ake kira marfu'an hukuma sai yasa shi marfu'i iri biyu ne akwai marfu'an lafza shi ne wanda dama a ciki an ambaci manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko annabi ya yi kaza ko an yi kaza a gaban annabi to wannan marfu'an lafza ce nan akwai kuma marfu'an hukuman shi ne kamar irin wannan sannan ma kuma inda sahabi ya ce nuhina ko nuhiyan nasu to shi ma za a ɗauka kan cewa marfu'i ne kamar hadisin da ita ummu hadiya ɗin wanda Buhari da Muslim sun ruwaito shi cewa nuhina an ittiba'i janaizi wa lam yuzam alaina to shi ma na hadisi marfu'i ne hukuma to akwai wa'anda suka ce ai ba marfu'i bane kamar irin wannan za a ɗauka cewa ba marfu'i bane to kamar irin su Ibn Hazm da ma akan haka suke cewa to ina aka ga magana annabi ya ce ai ba za a yi gaggawa cewa annabi ne yake ba haka nan inda sahabi ya ce kunna nara mun kasance muna ganin cewa ko muna aikata kaza ko muna cewa kaza fi ahadihim inda yake sahabin a faɗi zamanin manzo kamar faɗin Jabir a hadisin da Buhari da Muslim su waito cewa kunna na'zilu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal qur'an yanzu mun kasance muna yin azalu ga matanmu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a dauka manzon Allah ya sani ne gane su kamar wannan ya zama hadisi ne ta kariri ko kamar hadisin da Nasa'i ya ruwaito cewa kunna na kullu ruhuman hayla ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ko kuma inda yake dangana da zamanin ba kamar sahabi yake kunna na rakaza kamar fadin Aisha radiyallahu ta'ala anhu hadisin da isabun raha wai ya ruwaito cewa kana tiyadu la ku dauki sai istati an kasance ba a yanke hannun barawo dan ya fata abin da yake wulakantacce ba mai kima to wannan za a dauka cewa a zamanin annabi take ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam baya umarni da a yanke hannun barawo to ko kuma hadisin da hali ya ruwaito daga jabir cewa kunna idza sa'ina kabbarna wa idza nazarna sabbahna mun kasance san da nake hawa tudu a wajen tafiya sai mun ga Allahu akbar Allahu akbar ruwa muna gangara sai mun ga subhanallah subhanallah bai fadi cewa a zamanin manzo ba to shi ma dai za a dauka cewa a zamanin manzo ne sallallahu alaihi wasallam wato haka Hakim Abu Abdullahi ya tafi a sai da faru dine Razi magana da Iraki da Nawawi suka da kafa karfi amma wasu malaman suka ce a kamar irin wannan wato ba za a dauka san cewa marfu'i bane gaba daya ba za a dauka cewa marfu'i bane Salisu Hazin sai na uku kuma a nan idan abin da wato wanda ba zai buya bane kamar shi wannan hadisin na Jabir kaga safai a daman galiban take tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana tare da su in sun ce Allah ba ka barin yana ji in sun ce subhanallahi yana ji tunda ya kyale su wato ya yi hukunci da cewa haka din ai cewa daidai ne ai haka din wannan ba bane wanda zai buya amma idan abin da zai bane kamar yanda wani a cikin mutan Madina yake cewa a hadisin da Tabarani ya ruwaito shi a cikin Ujumul Kabir wanda Haisani yake dukkan waɗanda suka zo a isnadin amintattu ne in ba Muhammadu bin Isaac ba wanda shi amintacce ne amma kuma yakan yi tadlisi yake cewa kunna jami'u wa kana fasilu wala nada fasilu mun kasance muka sadu da iyalinmu sai ya zamo ba mu samu mani ya fito daga gare mu ba sai ya zama ban yi wanka ba to kamar wannan tunda abu ne wanda yake zai buya ta yi ya koya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi a san ba za a dauka ba cewa marfu'i ne ba abu to wannan kaulin na uku din nan dukki a inda yake shi sahabin ya bayyana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san haka to a sannan gaba daya dukkan malamai sun gama akan cewa wannan za a dauka marfu'i kamar hadisin Abu Ibn Umara radiyallahu ta'ala anhu wanda Tabarani ya ruwaito Abu Ujumul Kabir cewa mun kasance muna fada sannan manzon Allah yana dan gare sallallahu alaihi wa sallama gare amma muke buɗe baki mu fada cewa akwai hadisin ummati ba'da nabiyha Abubakar wa Umar wa Uthman wa ismahu zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa la yunkiru muna cewa wanne fa al'ummar nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ai Abubakar sannan Umar sannan Uthman manzala yana cin maganar nan da nake fada da ya taba cewa mun yi ba daidai ba to a sannan sai ya zamo kenan an gamu wato a cikin cewa marfu'i ne shi hadisin nan ya zo a hadisi a riwayin ga tafiya ta fasiya amma ba tare da karin wai mu zalika rasulullahi ba sai kunna na qulu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu afdalu hadhihi ummati ba'da nabiyyi ya bakar wa umar wa usman to wannan ya zo a sahihi ba sai a mu uja mutabarani ba amma shi karin wai mu zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa la yunkiruhu to wannan shine wanda a ruwaya Tabarani ne ya zo kana sai a ruwaya Tabarani to ko kwata sallahu kallu Allah ya saka ranka Allah ya shiwa